بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى وننشيني مجلسينا دريد إشرين دشدة من إشرين دبقي وطن شعبان هجرة دقرم مكزوة مدينة دبو ايار دليه دأربعين دشدة wanda ya daidai da 26 ga watan biyu a kalandar Bature 2025. Idan ba manta ba, muna kan shakhsiyya ta 39 shi ne Zainu bin Harisa, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Sati da ya gabata mun tsaya inda malam ya fara ambata mana auren shi tare da uwan mummunai Zainab bintu Jahash, yarda Allah shi tabbata a gare su. Shahina 259. Malaiki cewa zawajuhu min as-sayyida Zainab radiyallahu anhuma, auren shi Zaid bin Harisa da uwan mummunai Zainab bintu Jahsh, yarda Allah shi tabbata a gare su. Malaiki cewa zawajahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama Zainab bintu Jahsh radiyallahu anhuma, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, ya aurawa Zaid bin Harisa Zainab ya Jahash, yarda Allah shi tabbata a gare su. Sati da ya gabata mun yi bayani akan mas'ala auren yaya ya kasance auren, kuma dalilin me ya sanya Zainab ta karɓi wannan auren daga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya neman mabaran shi yaran shi Zaid dan Harisa. Malaiki cewa ya wadara khilafun shadidun bainahuma, duk da kasancewar ta yarda ta amince an yi auren, sai dai sabani mai yawa ya shiga tsakaninsu tare da mijinta. Ya ce walam tastaqir hayatuhuma, rayuwarsu ba ta daidaitu ba, a kullum a cikin matsala ake. Ita tana ganin itawa mahzumiya ce, wannan kuma mijin da aka aura mata shi kuma yana da balshe na bauta, maula ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. وكان زيد بن حارثة كثيرا ما يشكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سوداوا زيد بن حارثة ينا كي كوكم ما تشزوا كمنزا الله صلى الله عليه وسلم. ولما أبطل الإسلام عادة التبني لوكتن دا آية تسبكا دقا سمم بكوي أكان أنحرمتا وني لوكي دموني أمسئين دنشي، أمر الله تعالى نبيه أن يأذن لزيد بطلاق زينب نزولا عن رغبته. Allah madaukakin sarki sai ya umarci annabin shi sallallahu alaihi wa sallama da ya umarci Zaid dan Harisa da ya saki matar shi Zainab bintu Jahash, ya sabka daga matakin da yake, ko ya sabka daga hukuncin da yake kan shi shine na aurenta, ya sake ta kuma alabishi abinda Ubangiji kuma ya kaddara shine zai. Yake cewa summa tazawwajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, bayan umurni da aka yi wa Zaid bin Harisa na sakin matar shi Zainab, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta. Fatakallama al-munafiquna fi zalika, munafukai sai suka yi ta maganganu akan haka. Gashi nan wa wanda ake kiran shi da ɗan shi, ɗan barin gidan shi ko ɗan shi, gashi nan ya saki mata ya aura. Wannan kan wannan hakan munafukai suka yi ta cece kuce akan haka. Kaga wannan shi yake ƙara tabbatar maka wannan auren na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a garin Makka bane ba aka yi shi ba, an yi shi ne a garin Madina. Shi sanya duk da kasancewar da kwai sabani wurin malamai tarihi, yaushe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab bintu Jahash? Wa'ansu daga cikin malamai suka ce a'a, ai manzon Allah ya auri Zainab bintu Jahash ne a shekara ta biyar ga watan Sha'ban, watan Sha'ban shekara ta biyar daga hijirar shi. Suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri Zainab bintu Jahsh ne lokacin da aka tahi yaqin al-Muraisi. Muraisi shine yaqin Bani al-Mustalik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shi. Kuma yaqin Bani al-Mustalik a shine aka samu matsala ta hadisatul ifka, abinda ya kai ya kawo na matsala ta Aisha radda Allah shi tabbata a gare shi, a gare ta da matsala wadda munafukai suka kawo suke bayani, ai Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta yi abinda ba haka ba. Shi kuma wannan abun baya dacewa ga mateku na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Iya dai a ce dai mata Allah ba ta yi imani ba da shi ba, wannan shi ne, amma dai ta yi fasikanci, wannan haramun ne kat'an, walla bai kaddara musu yin haka ba. Shi ne ai lokacin da abin ya citara, Ubangiji ya saukar da ayoyi guda goma cikin suratul Nur, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azima. Shi Ubay ibn Salul shi ne wanda ya dau yaunin wannan abin yake shelantawa, lalle ga abin da ya wakana, ga abin da Aisha ta yi da ita da wani kaza da kaza da kaza da kaza, har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaza yanke hukunci akan al'amarin, yana jiran wahayi ya sauka. Kuma Allah ya kaddara wurin wata uku wahayin ya tsaya. Ana cikin wannan halin sai lokacin da ya tarar da Aisha a gidan babanta Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake tambaya Aisha, ko yake cewa Aisha, Aisha in kin san kin aiwatar da hakan ki bayyana wa al'umma lalle kin aiwatar da hakan, ki nemi tuba a gun Ubangijinki. Aisha take cewa shin kai ma ka gaskata akan abin da mutane suke faɗa? A lokacin nan Ubangiji ya saukar da wannan aya, wannan ayoyi guda goma, yake ce mata albishirinki yake Aisha, Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ki daga irin tugumar da ake yi miki. Abubakar yake cewa ki gode wa manzo Allah, wannan tace wallahi ba za ta gode wa kowa ba in ba Ubangiji ba, saboda shi ya barantar da ita daga cikin wannan halin da take ciki. Shi sanya nan malaman tarihi suka ce in ka dauka lokacin da aka yi hadisatul ifka shine a watan Sha'ban shekara ta biyar da hijira daga garin Makka zuwa Madina, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ta yi yaqin Muraisi, a wannan lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri Zainab bintu Jahsh. Kuma in aka ce munafukai suna ta izgiri ko suna ta magana akan auren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Zainab bintu Jahsh, wannan shi yake nuna maka munafukai ba a same su a garin Makka ba, sai da aka zo garin Madina ana aka fara bayanin munafukai, ana aka fara samun munafukai, anan suka taka rawar su har zuwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaura ya bar duniya. Shi sanya malaman tarihi suke ci ganin a auren a shekara ta biyar aka yi shi da hijira daga garin Makka zuwa Madina, suka ce in ya kasance a watan Sha'ban kinai ita kuma gazwatu al-Khandaq an yi ta a watan Shawwal daga hijira daga garin Makka zuwa Madina, hijira shekara ta biyar daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Ala'ai da kwai maganar da Imam Zahabi ya kawo, wadda afwan Ibn Hajar ya kawo ta, yake cewa malamai sun yi sabani akan auren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Zainab bintu Jahsh, suka ce abu mafi rinjaye ko hada mafi rinjaye ta a yaushe ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri Zainab bintu Jahsh, ita ce shekara ta hudu daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Haka Imam Zahabi a cikin Tarikhul Islam ya kawo, yake cewa Zainab bintu Jahsh Allah mata cikawa a shekara ta 20 da hijira daga garin Makka zuwa Madina. Yace kuma yanda malaman tarihi suka ambata sun ambata an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Zainab a shekara ta 3, a wasu suka hada suka ce shekara ta 5, wasu suka ce shekara ta 4. Imam Zahabi yace ina ganin mafi gaskatuwar hira ko mafi gaskatuwar tariki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Zainab a shekara ta 4 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Shine ne yake bayyana mana mala yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 4 ya auri Zainab bintu Jahsh, munafukai sun yi ta cacce kuce akan auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Dalilin haka suke cewa tazawwaja imra'atu ibnihi, gashi can ma ya auri matar dan shi. Shi kuma mun sani haramun ne qat'an mutun ya auri matar dan shi, da zaran an ce an dar ma'arme to wannan matar ta zamanto haramun ga ma'ayyin shi. Idan an ce wane ya auri ko dan wane ya auri mata, ya auri waccan matar, to haramun ne qat'an ga ma'ahin shi ya aure ta, ta zamanto haramun a gare shi. Haka shi ma da zai kasance mace ce wane ya auri diyar wacce, to qat'an ita ma haramun ne a gare ta wannan mijin ya zo ya aure ta. Sabida mi, kamar yadda Ubangiji yake cewa harimat alaikum ummahatukum wa hurrimat alaikum ummahatukum, har zuwa inda Ubangiji ya kawo halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, wannan dukan suna daga cikin wanda aka haramta maka qat'an har abada ka aure su. To shine nan tacce kutan da yawa kana a cikin munafukai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri matar dan shi. A lokacin nan Ubangiji sai ya sabkar da wannan ayan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina, aya ta 40 a cikin suratul Ahzab. Muhammad bai kasance baban ɗaya daga cikin ku ba, face shi annabi ne kuma cikamakon annabawa ne, walakin rasulullahi sai dai shi manzo ne daga gun Ubangiji, wa khataman nabiyina kuma cikamako na annabawa. Wannan ita ce ayar da ta sauka har zuwa inda Ubangiji yake bayyanawa ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, ku kiraye su da sunan iyayensu shine wanda yake adalci a gun Ubangiji. Aya ta 5 wannan ita kuma waccan aya ta 40, a lokacin nan fa du'iya yawma idin Zaid bin Haritha, daga wannan lokacin sai aka fara kiran Zaidu da Zaidu dan Haritha, ba Zaidu ba dan Muhammad ba, rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Malin sai ci gaba da mana bayani yake cewa jihaduhu radiyallahu anhu, gwagwarmaya da yi dan ɗauka kalmar la ilaha illallah. A takaice jihadin shi Zaid bin Haritha yarda Allah shi tabbata a gare shi. Qala ahlu sira, malaman sira suke bayyana mana suke cewa shahida Zaidun Badaran wa Uhudan wal Khandaqa wal Hudaybiyya wa Khaybar. Zaid bin Haritha ya halatti yakin Badar da shi aka yi a shekara ta 2, aka yi shekara ta 3 yakin Uhud, aka yi shekara ta 5 yakin Khandaq, aka yi sulhul Hudaybiyya tare da shi, aka yi yakin Khaybar, dukkan su wa'annan yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa wastakhlafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala al-Madina, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya sanya shi ya kasance shine mamayin shi a garin Madina. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta zuwa ga yakin Badar Mustalik, ya sanya Zaid ya kasance shine jagora a garin Madina. Kaga wannan ita ma martaba ce ba karama ba, a sanya ka kasance kai ne na'ibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa istakhlafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala al-Madina hina kharaja ila al-Muraisiyya, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta zuwa garin Muraisi shine yakin Banil Mustalik da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Manzo Allah ya sanya shine a watan Sha'ban a shekara ta 5 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina, aka yi wannan yakin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi kasance shine mamayin shi a garin Madina. وخرج أميرا في سبع سرايا كما يا كسنتي كومن زن الله صلى الله عليه وسلم يا أي ناشي أمزعين كوماندا نرندنا هورا ريسو بقوي كو هسو بقوي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا أي ناشي ينا سنياشي يجاغورنتي رندنا ودته تكياجي يتي ولم يسمى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه غيره يتي وكما من زن الله كما أتكاء القرآن بأساهم بونبا واندأك أمبتسونيش تنتقر يا زيد أمباشيبا wannan bashi kadai yake da wannan kasosiyya cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda muka yi matashiya a harkon karatun mu inda duk wani wanda ka gani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani sai dai a kawo bayanin abin da ya wakana akan shi amma dai ba ambata sunan shi ba kaga misalin wannan kissa ko hadisa ta Ka'ab lokacin da suka yi takhallufi a yakin Tabuka abin mi ubangiji ya ambata mana labarin su ala salasati alladhina khulifu kaga as-salasati alladhina khulifu idan ka koma cikin sunna zaka ga su wane ne wa'annan as-salasati alladhina khulifu haka mas'ala ta hadisatul ifka idan ka koma cikin suratul nur ubangiji ya ambata mana ayoyi guda 10 ana bayani ne akan Aisha amma dai ba ambace ta ba haka idan ka koma cikin suratul layl zaka ga ubangiji yana yaban Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi amma dai ba ambace sunan shi ba fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyusiruhu lil yusra kaga ana bayani ne akan Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi amma dai din ya kusancin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din ya girman shi a cikin wannan al'umma ba ambace shi a cikin alqur'ani ba sai Zaidu ubangiji nan ya ambace shi yake cewa falamma qada Zaidun minha wa daran zawwajnaka lokacin da Zaid ya gaba bukatun shi da wannan mata sai aka aura maka aka sanya shi ya sake ta aka aura maka likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyahum idha qadaw minhunna wadara dan ya kasance a cikin mummunai wani dan yaranka yaran gidanka ko bawanka wanda ka yantar da shi ka aurar da shi wata mata ya sake ta ya gaba bukatu shi da ita ya sake ta ba wani lahi ka aure ta wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addan a dakile masalan wani ya dauki wani a matsayin dan shi kaga kwa a hankalce dan wani bai auren matar dan shi kowa ne bai auren matar dan shi shi sanya diddan a yanke wannan hukuncin na jahiliya na wani ya dauki dan shi dan da ba nashi ba ya kasance ana kiran shi da sunan shi diddan a yanke ubangiji ya kaddara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukuncin a gani aka sanya shi ko ya auren me da ya aura me wannan mata mahzumiya Zainab bintu Jahsh kuma aka umurce shi ya sake ta kuma shi aka aura me ita a saman bakwai ba wani ya dauki wakilcin auren ba baranta na a ringa cewa a yayu ko ba yayu ba ubangiji ya dauye wunin daura aurenta a saman bakwai aka ce an aura maka kamar yanda ubangiji ya ambata mana cikin surat zawwajnaka mu ne muka auren maka da Zainab bintu Jahsh ikai la yakuna alal mu'minina fi azwaji adiyahum idha qadaw minhunna wa dara aga wannan duka yana karantar da mu haka yake cewa yana daya daga cikin wa'inda ubangiji ko shine kadai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka dauka a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai wanda aka ambace shi a cikin alqur'ani mai girma malai yake cewa wastushhida radiyallahu anhu fi mu'ta yarda Allah shi tabbata a gare shi Zaid bin Haritha yayi shahada lokacin da aka gubza yakin Mu'ta yakin Mu'ta an yi shi a Jumada ula shekara ta 8 da hijira daga garin Makka zuwa Madina wannan in ban manta ba can baya mun yi bayani a gulguje akan yakin Mu'ta lokacin da musulmai suka yadu aka samu yalwa da shiga cikin musulunci na wasu kabilu sai kasance suna da hanya wadda suke tahiya fatautansu idan suka huta suna zuwa kasar Sham ita kuma kasar Sham a lokacin nan Rumawa suke jagoranci a wannan wurin me yake wakana wannan Rumawan idan aka ce wani musulmi ne za su tare shi su kwace duk abin da ya taho da shi na daga kayan kasuwar shi da dukiyar shi su kora shi tahiyar shi wannan wanda aka mai da dama-dama wa'ansu a ci mutuncin su a sallame su bayan an kwace dukiyoyin su lokacin da cutarwa ta kai makurata irin abin da ake yi wa musulmai a wannan ƙasa ko a wannan kan hanya wadda rumawa suke kontrolon wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zabi ɗaya daga cikin sahabban shi shine Al-Harith bin Umayr Al-Azadi yarda Allah shi tabbata a gare shi sai ya zabe shi akan ya kasance dan aike ne zuwa ga shugaba ko sarkin Basra ba dan komi ba saboda a kiraye shi zuwa ga addinin musulunci shi kuma sarkin Basra a wannan lokacin sunan shi Shurahbil bin Amaru al-Ghassani shine yake jagorantar ko shine shugaba a nan garin Basra da wannan Al-Harith bin Umayr al-Azadi lokacin da yazo wurin Shurahbil bin Amaru al-Ghassani da yazo ya meka me yace me wannan wasika ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kirayarka da ka musulunta a lokacin nan sai ji haushi shi a matsayin shi manzan Allah zai dauki wasika ya aiko mi wai yana kiran shi shiga musulunci ya sanya aka karshe aka kashe Al-Harith bin Amaru al-Azadi kaga ko a tsari a jahiliyya ma in aka ce ware dan aike ne ba a kashe shi ba a musguna ne ba a cin mutunci shi yanda ya kawo sakon za a bashi sako ya meda inda kai abin da za a bashi in babu a ce mai koma ka ce ka isar da sakonka duk irin ɗan sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikawa ba wani wanda aka taba kashewa in ba wannan ba horkon wanda aka kashe daga cikin ɗan aiken shi shine Al-Harith bin Umayr al-Azadi wannan rashin mutunci ne ko da rashin sanin ya kamata wanda shi wannan Shurahbil yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye hushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hawo abu ne wanda bai kamata ba a yi ba wannan yana ɗaya da yana nuna alama an ci mutuncin addinin musulunci an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ci mutuncin daula ta musulunci ya za a yi a ce mu aika dan sako maimakon ku medo shi Salim Alim ku ce ku kashe shi ku medo mana sako akan kun kashe shi a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to a shirya a huta wannan shine horkon yaki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da shi da waɗanda suke koma bayan dangin shi shine Larabawa horkon yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da shi da Rubawa kai tsaye yace a shirya runduna aka shirya runduna aka ce a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kusan mutum 3000 wanda suka amsa kira a lokacin nan da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma can baya ma mun karanta shi lokacin da muka yi shakhsiya ta Ja'far bin Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga tuta nan na meka muku na bada ta ga mutane guda uku ga Zaidu ga Ja'far ga Abdullah bin Rawaha yake cewa in aka kashe Zaidu Ja'far ya amshi tuta in aka kashe Ja'far Abdullah bin Rawaha ya amshi tuta shine a lokacin nan a cikin wannan Ja'far yake cewa wai wallahi manzo Allah kakkai tunanin wai da kai wani abu wanda ya dosa a cikin zuciyata ka sanya ka ammara Zaid bin Haritha akaina ka fifita Zaid bin Haritha akaina wane ne Ja'far Ja'far shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ashbaha khulqi wa khalqi irin hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ja'far gare shi irin huska yanayin halitta yanda ubangiji yayi wa Ja'far haka aka yi wa manzo Allah yanda aka yi wa manzo Allah haka aka yi Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin masoya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuzan ne direct na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya na Ali bin Abi Talib kaga wannan kusanci ne da girma da dangantaka da daukaka shine Ja'far yake cewa kada kai tunanin wai na sa wani abu a cikin raina dan ka sanya Zaid bin Haritha ya jagorance ni aga in mas'alar dangi ce sai a ce a to ga Ja'far dan uwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a dauki barin shi wanda yake maula na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine jagora shi kuma ba haka bane manzo Allah kullun maslaha yake lekawa yana ganin cancanta to indai akan wannan mas'alar ce Harith Zaid bin Haritha shine mafi cancanta a bashi jagoranci ba wai kai ba dan uwana ba manzo Allah ya leka wannan tantanta kamar yadda wasati da ya gabata muka yi bayani akan manzo Allah yana kokarin ko addinin musulunci da yazo yana kokarin ya dakile wannan tabi'a ta jahiliyya na a ce wani shi shine wani dan gidansu wani ne ko kuma dangantaka shi kaza ne a ce a fifita shi akan wani Ubangiji kullum bayyana mana yake inna akramakum indallahi atqakum wanda yahi fadala yahi girma yahi daraja abun Ubangiji shine wanda yahi kujin tsoron Allah shi sanya manzo Allah yake mana kashe ji duk wanda aikin shi bai gabatar me ba wani abu ba abun Ubangiji ba bai gabace shi ba to dangantaka shi ba za ta taba gabatar da shi ba abun Ubangiji shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka yace ga yanda za a yi wannan kuma a ranar juma'a daga shekara ta 6 ga ta 8 daga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin yawa kana ga wanda zai yi jagoranci in an kashe shi ga wanda za a ba in an kashe shi ga wanda za a ba a lokacin nan har Abdullahi bin Rawaha nan gaba insha Allah zamu zo karatu kan shi Abdullahi bin Rawaha da aka ce shi aka dora a matsayin commander na jidan da in an kashe Zaid bin Haritha in an kashe Ja'far a lokacin nan ya hushe da kuka ake cewa ya kai Abdullahi bin Rawaha me yasan ya ka kuka yake cewa wallahi wai kadda ayi tunanin wai innahu tabana dawo wai tunanin mutuwa shine yake sanya ni kuka yace wallahi ba haka bane ba yace wata aya na tuno a cikin alqur'ani wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta mana akan ta ne nake tunani inda Allah kaddara mini na tahi na samu mutuwar shahada ya Allah ya zai yi da ni ita ce wannan ayat da zai yi cikin suratu maryam aya ta 71 yake cewa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatam baqadiyya ba wani wanda zai sha ya shiga gidan aljanna faci ya huce ta kan siradi ya huce ta kan mutan jahannama shi kuma siradi akan mutan jahannama yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana sulbin shi yanda kaga gashi idan aka meke shi kahin shi yanda kaga reza to kaga wannan da ka hawo ka sani da amma in ba wai Ubangiji ya ga damar tsiratar da kai ba wanda isa ya tsiratar da kai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa wani zai huce kan siradin yanda kaga walqiya wani zai huce yanda kaga doki kili wanda kurmi idan ya daga kurmi ya tafi ya sha wani zai huce yanda kaga qato maji karhi ya zo a guje a huce wani zai huce da sassaka wani zai huce da rarrahe wani zai huce da jin ciki to wanda suka huce ta jin ciki su ne Allah ya ƙara jin kansu a cikin al'amari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi wannan siratin yana da kalali ba yana da wa'ansu kugiyoyi wanda kurum juyawa suke yi kurum idan sun kai za su wannan za su tamko su rubuta da mutum mutan jahannama shi sanya yake cewa wani idan ya zo yana jin ciki idan ya jaya duhu ne iya duhu a gaban shi sai ya ce unzuruna naqata bismin nurikum ku dan jinkirta mana ya ku mummunai wanda kuka yi imani da Allah kuka yi aiki nagari ku dan jinkirta mana mu dan haskaku da hasken ku mana mu dan samu mu dan yi koda fadiye ne mu dan ci gaba kamun wani shi ba ya zo mu dan ga hasken shi mu dan dan ja haka har mu samu mu tsira Allah ya sanya muna daga cikin wanda idan muka shiga gidan aljanna zamu ringa tambayar junanmu wai a nan duniya mun karanta wa in minkum illa waridwa an ce himun bi tasradi wai kai ka bi tasradin kaga saradin na ce wallahi bin ganshi ba wallahi ni ma bin ganshi ba Allah ya sanya muna daga cikin wayinda wannan shine gata wanda Ubangiji zai yi wa bawa ga wanda ya tsaya ya yayi biyayya ya bi umarni ya hani akan abin da aka hane shi shine manzo Allah yake ba mu labari wa'ansu ƴan aljanna za su shiga gidan aljanna za su ringa tambaya wai an ce da kun siradi siradin kun huce shi mu dai mun samu kanmu a cikin gidan aljanna to su ne wanda za su huce kamar walqiya bus ma san ba sun huce ba ta kan siradi ba shine nan muna bayani akan Abdullahi bin Rawaha yace wallahi wannan ayar ita ce take bashi ita ce ta sanya shi kuka yake cewa bin sani ba ya ne ne al'amari na zai kasance linkayawa zan yi a cikin wannan mutan jahannama idan na zo kan siradin ko kuma hucewa zan yi shi ne yake ba da labarin ga abin da ya wakana lokacin da aka gama komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu bankwana suka kama hanya ya musu wasiya yake ce musu ku yi yaki da sunan Allah madaukakin sarki yace kuma dan dawo kalmar la ilaha illallah kinan ba dan ni ba ba dan martaba ko ba dan kaza ba ku yi yaki dan Allah wannan ita ce wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kamar yanda riwaya ta Imam Ahmad haka ashabu sunan Imam Tirmidhi ya kawo Abu Dawud Ibn Majah Imam Nasa'i dukkan sun kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu ughzu bismillahi wa fi sabilillahi wannan hadisin kuma mun karanta shi a cikin karatun mu na umra ku yi yaki dan Allah kuma dan dawo kalmar la ilaha illallah saboda babban kasuwanci ne za ku yi tsankanin ku da ku da ubangiji idan kasuwancin ku ya amsu aka yi kasuwa mai kyau to tabbas za ku samu gidan aljanna wannan alƙawari ne ubangijin ku yayi muku kamar yanda yake bayyana mana a cikin tauba inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injil wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika alfawzul 'azim yake cewa lalle Allah yayi kasuwa tsakankanin shi da shi da mutane na gari wanda suka san abin da suke suka bawa Allah dukiyoyinsu suka bawa Allah rayukansu za su huta ko su dawo ko kuma su mutu yace to idan aka kashe su a can din wannan shine takakkasuwa da suka yi da shi da su da ubangiji kaga dukiyar da suka bada sun saye ta kobinsa sun saye abin hawansu sun yi kaza sun huta fagen yaki kuma sun bada rayukansu akan dawo kalmar la ilaha illallah take cewa wannan alƙawari ne wanda ubangiji yayi ba wai anan alqur'ani kadai ba a can ma at-taura an yi irin wannan alƙawarin duk wanda ya cika wannan alƙawarin kasuwa ta yi kyau da shi da ubangiji to tabbas zai samu aljanna wanda ubangiji yayi alƙawari arduha ka ardis sama'i wal ard wahadinta kamar wahadin sama da ƙasa wa'iddatu lil muttaqin an shirya ta ne ko an tanadar ta ita ne ga wanda suke da takawa shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana musu wajibi ne a cikin mutakku wannan yakin a samu ikhlasi a tare da ku ku yi dan Allah kuma dan dawo kalmar la ilaha illallah yake ce musu wa qatilu man kafara billahi ku yaki duk wanda ya kafurce wa Allah ughzu wala taghduru ku yi yaki kada ku warware alƙawari saboda idan an zo ana ba wa kafure ultimatum za a ce musu to ga mu nan mun zo dan yakakku abinda muke so da ku kushelanta babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Muhammadu ma'aikin Allah ne shikenan da mu da ku yanzu dukkan mu ɗaya muke a cikin wannan addinin na musulunci sai mu tattara kayanmu mu koma mu gida babu hirar yaki in ba ku yi ba to ku bada jizya shine ubangiji sai yake bayyana mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sanya kalkashin mas'ala ta malumun usul suke cewa ana khassashi alqur'ani da ijma'i ko dalili na ijma'i aga afwan ana khassashi alqur'ani da sunna ta man ana khassashi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani mai girma kaga ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo yake ce mana ga wannan hadisin Abdullah ibn Umar umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umurce ni in yaki mutane har sai sun shelanta babu abin bauta da gaskiya sai Allah to a halin da suka ki shelantawa babu abin gabbauta da gaskiya sai Allah sai ubangiji yake bayyana mana a cikin tauba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun ko kuma su dauki dukiyarsu su bada a matsayin karo a matsayin wani tax a matsayin jizya suna makaskanta lokacin da za su bada wannan jizya to a wannan halin kuma za a shafa musu lahiya amma dai za a rubuta duk wani wanda yake baliki zuwa lokacin da zai manyanta ya shiga ajinare threat to wajibin shi ne ya dauka ya bada hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun yace to idan kwa a wannan halin aka musu zabi guda biyun nan suka ki daukan daya basu yi imani da Allah ba suka ce kuma basu yi imani da Allah ba suka ce ba zan su bada jizya ba to a wannan halin takobi ne tsakanin mu da su mu kuma a wurinmu musulmai shine imman nasr wa imman shahada ko mi nasara ko kuma mu samu shahada she san ya qul hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum allah bi'adhabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisuna mu dan biyu ne ko mu ci nasara akan ku mu samu galaba akan ku mu samu ganima mu dawo gida muna horin ciki mun dauka musulunci ko mun samu ganima ko kuma mu mutu mu samu shahada ko kuma abinda muke kirdaran muku azaba ce ta ubangijin ku da zaran duk wanda ya mutu yana matsayin kahuri bashi ba samun rahama ta ubangiji shi ne nan yake bayyanawa kadda ku warware alkawari in kun yi kuka ce a kaza da kaza zan mi suka ce sun zissa shawarta zissa shawara tsankanin su akan a ba su lokaci kaza su yi shawara su gani sun yi imani ko jizya za su bada kadda ku warware alkawari ku musu zamba cikin aminci ku bari har alkawari ya shiga kadda ku ringa ku huce gona da iri a wurin kisa kadda ku kashe yaro kadda ku kashe tsoho kadda ku kashe mace dukkan su wannan yana daya daga cikin wasiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu kadda ku shiga toci ku rusa ta ku kashe malumman toci wannan duka an hana a cikin addinin musulunci saboda su wa'annan ba masu daukan takobi bane ba wanda aka umurce ku ya kasu ne wa'inda suke mazaje masu jini a jiki wanda suke iya daukan takobi ko da jizya aka zo amsa tabbas za a amshe ta ne a wurin wanda yake da karhin ya tahiya nema yayi fafutuka shi sanya lokacin Umar yake cewa haramun ne wanda ya ba ma shekara 60 baya ta kanshi yake shi ma sai an nemo an bashi a ce kuma he musulunci sai ya amshi jizya a hannunji yace ba wannan hira shine nan abin da ya wakana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama yi musu wasiya ga abin da muke so ga abin da za a yi da suka kama hanya suka tafi eh suka sabuka a wani gari wanda ake ce Ma'ana yana nan garin har yanzu a nan garin Sham sai labari ya cimma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle hirqal ya sabuka a wani gari wanda ake ce mai Albalqa wannan garin a yanzu ma yana nan ana kiran shi da Balqa ya sabuka ya tattara daga cikin rumawa mutum 100,000 kada mu manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 3,000 ya samu ya hada yace musu tahi kalkashin jagorancin Zaid bin Haritha 3,000 shi kuma ga hirqal nan ya tattara 100,000 wannan daga cikin wannan inshi ne ampere inshi a lokacin nan larabawa wanda suke bangare na garin Sham su ma suka hada 100,000 100,000 nawa 200,000 su ma suka hada 100,000 canga 100,000 suka hadu a lokacin nan musulmai suka ji labarin ga abin da yake wa kanuwa hirqal yana da 100,000 larabawa suna da 100,000 to me ya kamata mi zo wannan adadin namu ba a ma kwatanta shi da adadin su 200,000 akan 3,000 kaga ko cikin su aka sanya ko tsakiyar su aka samu ba a gansa ba to ya zambi a lokacin nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zamuna suka yi shawara wa'an suka ce abin da ya kamata mu shine mu rubuta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake wa kanuwa mu 3,000 ne su kuma sun mutu da kayan yaki kuma adadin su ya kai 200,000 sai mu tsaya mu jinkirta mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar ramfar mu tsaya mu jinkirta har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu da ramfar ko kuma ya umurce mu da abin da zai umurce mu in ya umurce mu yace mana mu 3,000 zan mu shiga mu fatattaki da 300,000 za mu aiwatar da haka shi kuma aka sani ai hukuncin wancan ya tashi al'ada khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dhufa wancan hukuncin aka ce in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 in aka samu mutum 20 to za su yi galaba akan mutum 200 daga cikin kafirai saboda bi annahum qawmun la yafqahuna bizu da hankali ba sa fahimta ina aka sa gaba su kafirai lokacin da musulunci ya ƙara haɓakuwa mutane suka fara yawa a cikin musulunci wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai aka ce wa manzon Allah al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa yanzu ana ganin da kai wa'inda wancan wanda aka taho da su daga garin Makka wanda suka yi hijira suka zo garin Madina da wanda aka tarar da su warkon shiga musulunci a garin Madina imanin su ba irin imanin wa'innan bane ba aka ce yanzu an ga rauni a cikin zukatanku yanzu abinda za ya in yakum minkum 100 sabiratun yaglibu 200 in aka samu 100 ma sai masu hakuri to za su yi galaba akan mutum 200 in aka samu 1,000 masu hakuri to za a samu za su yi galaba akan 200 to nan gashi nan 200 akan 3,000 shine wa'ansu sai suka ce to abinda mu dai zan mu hadi muku shine tunda dai dan ma an ce mana mu huto yakin mun huto su wa'innan abukan adawa rumawa sun ji tsoro har suka tattara irin wannan runduna ta azo a gani alhamdulillah musulunci ya samu nasara mu juye baya mu koma mu mu juya baya mu koma wannan yan gandi ne non violence a lokacin nan suke cewa akwai riwaya wadda ta zo kamar yadda Imam Zahabi ya kawo yake cewa daga cikin abin da suke cewa qad wati'at al-bilad wa akhaffat ahliha fansarafa fa innahu la ya'dilu al-afiyata shay'un suke cewa ai yanzu kawuwan musun riga sun taka hilin daga kuma abukan adawa sun ji tsoro dan haka mu juya zaman lahiya yahi zama dan sarki shine suke cewa fa innahu la ya'dilu al-afiyata shay'un ma'ana shi ne kamar yadda Bahaushe yake cewa zaman lahiya yahi zama dan sarki zaman lahiya mu zamuna cikin lahiya yahi mu kai kan mu zuwa a halaka a lokacin nan Abdullah ibn Rawaha yana zamne kuma mun san yanda zamu zo zamu yi karatu akan Abdullah ibn Rawaha gurzan gurzaye wanda bai san bai ce a'a ba Abdullah ibn Rawaha miye wa kana a lokacin nan yana jin duk abin da ake cewa kowa yana ba da shawara sai Zaid ibn Harisa ya juyo to ga baban ka wanda na'ibi ne ai bai kamata ba a tsallake shi ba yake cewa Abdullah ibn Rawaha miye kake gani a cikin wannan al'amarin mu juya ko kuma kurin mu shiga Abdullah ibn Rawaha yake cewa ya ku mutane ku tsaya mu hadi muku gaskiyar al'amari abinda dai kuke kyamata abinda buku san ita ce mutuwa yace wallahi tallahi sai ta zo muku ko anan din ko a gidan duk inda kake aina ma takunu yudrikukumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada duk inda ka kasance to mutuwan nan wasai ta koda a cikin irin wannan irin rami na kurege ka shiga to indai mutuwar ta zo sai ta tarar da kai duk inda kake to mutuwan nan sai ta zo fa yake ce musu to ni abinda nake gani abinda kuke tsoran nan wallahi tallahi sai abinda kuke tsoran nan sai ya same ku dan haka ina ganin kun mutu ne dan neman shahada kuma ku sani mu fa a matsayin mu na musulmai ba muna yaki bane ba dan adadin mu ba mu leka mu ga yawan mu ko kuma dan yawan kayan aikin mu ko kuma irin yawa da aka yi mana yace mu fa muna yaki ne dan wannan addini kamar yadda wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi musu ku yi yaki dan Allah kuma dan dau kalmar la ilaha illallah yake cewa abinda nake gani shine abinda Allah ya ba mu na daga adadin wannan daga rayu mu shiga mu fatattake su ɗayan biyu ne ko mu mutu mu samu mutuwar shahada ko mu yi nasara a kansu kuma mu ɗaukaka addini mu samu ganima a lokacin nan da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara zazzafa musu imanin su ya ƙara sanya musu ina aka sa gaba a lokacin nan suke cewa wallahi abinda Abdullah ibn Rawaha ya faɗi shine gaskiya zamu shiga zamu yi yaki a lokacin nan suka aka rarraba aka ce to abinda za a yi shine mu zo mu uta a inda suka yi shawara suna tsakankanin Balqa sun huskanci wannan abukan adawa suka ce abinda za mu yi mu bar nan mu isa Mu'ta Mu'ta wani gari ne wanda a yanzu an bar kiran shi da Mu'ta ana kiran shi da Al-Kark da zaka hatta da wannan Kark suke kiran shi a nan cikin Sham har yanzu garin yana da yake ce suka ce to mu lallaba mu kama hanya mu isa Mu'ta kenan sai mu yi gaba da su a lokacin da aka isa Mu'ta suka shirya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka sanya bangaren dama aka sanya wannan Qutba bin Qatada wani mutum ne daga cikin bani Azra aka sanya shi ya kasance shi zai kula shi ne komandan wannan peloton na hannun dama bangaren hannun hagun aka sanya wani wanda ake kiran shi mutumin garin Madina ne Ubada bin Malik aka sanya shi tsakiya shi kuma ogan ya tsaya hakan aka zo aka fara yaki aka fara fafatawa ana fafatawa ya kasance Zaid ibn Harisa yayi ya samu mutuwar shahada mallan zai kawo mana bayanin abin da ya wakana a wannan lokacin Zaid ibn Harisa yana mutuwa Ja'far ibn Abdullah Ja'far ibn Abi Talib ya amshi wannan tutan ya rike lokacin da muka yi karatu akan Ja'far yake cewa da Ja'far da ya wadi gawon shi sai da aka lissafa suka da yankan takobi wurin 40 da yankai ana hakan aka cire mai hannun shi na dama ya rike tutar da hannun shi na hagu aka cire hannun shi na hagu ya rike tutar da gundu sai da suka karasa da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya canza wa Ja'far da Abi Talib da fuka-fukai guda biyu a cikin gidan aljanna yana tashi inda ya ga dama a cikin gidan aljanna sakamakon hannayen shi da aka cire mai bayan mutuwar Ja'far kai tsaye Abdullah ibn Rawaha ya amshi tuta Abdullah ibn Rawaha yana amsa tuta ya shiga yana yi aka dan sanya wani dan post dan ammin shi ya kawo mai nama yana ci yace kai ba lokacin cin nama bane bai mai da mai yaje fa mai abin shi akan hannun shi kurum ya daga ya tai aka ci gaba da yi har sai da aka kashe shi shine hadisin Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba mu labari yake cewa lokacin da aka kashe Ja'far aka kashe Zaid bin Harisa aka kashe Ja'far aka kashe Abdullah ibn Rawaha sai ga Jibril nan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Madina a nan masallacin shi kai tsaye ya hudi mai abin da yake wa kanuwa a fagen yakin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ayi kiran sallah as-salatu jami'a in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya tara sahabban shi a masallaci ba kiran sallah ba ake yi ba sai mai shela ya ringa cewa as-salatu jami'a kai tsaye kowa sai ya zo ya amshi sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akhadha ar-rayata zaidun fa usiba Zaid bin Harisa ya dauki raya a wannan yakin an kashe shi yace sun ba akhadha Ja'far fa usiba Ja'far bin Abi Talib ya amshi wannan tutar shi ma aka kashe shi yake cewa sun ba akhadha Ibn Rawaha fa usiba wa ainahu tazrifan yace Abdullah ibn Rawaha ya amshi wannan tutar yace shi ma aka kashe shi manzo Allah yana bayanin nan yana zubar da hawaye waye Zaid masoyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye Ja'far dan uwan shi ne wanda in ka ganshi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye Abdullah ibn Rawaha gurzo ne komanda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su an kashe su a wannan yakin a lokacin nan yake cewa hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillahi har sai da ya kasance sayfun min suyufillahi takobi daga takobin ubangiji yace sai ya karbi wannan takoba yace hatta fataha Allahu alaihi har sai da Allah ya mai budi a wannan yakin mi yawa kada lokacin da aka kashe Abdullah ibn Rawaha da kai Sabit bin Arqam bin Sa'laba a lokacin ne yana kusa da Abdullah ibn Rawaha ya amshi tuta da ya amshi wannan tutar kai tsaye yace ya ma'sharul muslimin istalahu yake cewa ya ku taron musulmai ku daidaita kawunanku yanzu yakin nan da ake babu komanda ku ayyana komanda daga cikinku kai tsaye wa'ansu suka ce mun ayyana ka ka kasance kai ne komanda yace wallahi yace fa ma ana bi fa'ilin yace wallahi ni ba zan daga amshi komandancin yaki ba a lokacin nan suka juya ce ga Khalid Abashi aka mika wa Khalid komandanci ba wanda kurma Khalid ya amsa ya shiga aka fara fafatawa yanzu Khalid saboda Allah ya bashi gwanintaka bangaren yaki an bin manta ba yakin Uhud da aka yi waye yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai banda Khalid ne kurum da yazo Khalid yaga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amplasin ya tsara sahabban shi a fagen yakin nan anan Uhud Khalid yana zawwa yace wallahi tallahi wannan yakin baya yuwa mai nasara akan shi matukar wa'incan wanda suke Jabalur Rumat din nan suna sama wannan soja wannan guda 50 da manzo Allah ya dora a saman dutsen nan matukar suna sama ba mu ba samun nasara Khalid ya hodiwa tawaga kafurai Khalid ya koma gehe dakon shi ya za a yi wa'inda suke saman nan su sabka an bus sabka ba duk wanda ya zo to sunan shi matacce kai tsaye aka samu nasara kurum na saman suka yanke umarnin da ubangiji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu suka sabko suka ce a waye yo mun kashe kan wani kai dauke kayan ganima bari mu tattaro mu sabko mu tattara ganima wanda aka sanya ya kasance jagoran sai yake ce musu kada ku sabawa manzonku ya umarce ku ko an yi nasara akan ku ko kun yi nasara kan wanda ya sabko ku tsaya a nan ku tabbata a saman dutsen nan kurum suka sabko he mutum takwas aka bari a sama Khalid yana ganin sabkowarsu kurum ya koma ta gaba ya sai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har aka kai ana shelantawa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Gwanin yaki ne shine wanda ake bada labarin bai taba sa kawo shi a yaki ba aka ci nasara akan shi. Shi din dai ya rike to shi mai ya ci nasara. Ya sanya Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin yana khalifanci yace bari mu sabke Khalid. Kaga Abubakar ya ayyana shi ya kasance shine komandan yaki. Umar yace sabke shi zami ba dan komi ba kada musulmai su tasirantu da shi su ringa cewa in dai da kai Khalid to da kai nasara a nan. Ya sanya Amr ibn al-As ya mai gurbin shi inda shawara a nemi shawara Khalid. To Khalid a wannan lokacin mi yawa kana Khalid yace to a dan yi tamfori zan yakin a dan janyo baya da aka sha baya dare yayi. Khalid yace abinda zamu hurgita su zamu tsorata su amma dai ta wata strategy daban wannan rundunar wanda take bangaren dama yace mata ta juya ta koma bangaren hagun wanda take bangaren hagun yace ta koma bangaren dama wanda take gabar runduna aka ce ta koma baya wanda take baya aka ce mata ta koma gaba sai ya sanya dawakai masu mahaya doki su biyo ta bangare daya suna kuwa suna tada kura shi kuma a daji ka san in dawakai in suka kurar ta zo a gani ne suke tarawa suka ga dispositive in ya saki bayan da ake tunani ba suka ga kura ta tashi kai tsaye suka cewa Muhammadu ya aiko da ramfarfa ku ci ta kare kowa ya ta kanshi in ba haka ba mutuwa ce dama suna ɗan kadan in sun ga irin bannin da suka yi musu a lokacin nan aka watsi suka bar makamansu suka bar komi kowa ya ta kanshi a lokacin nan ne Khalid ya samu nasara akan wannan yakin kaga 3000 ta yi nasara akan 200,000 suka tsere suka bar musulmai shi sanya Ubangiji yake bayyana mana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin so da yawa irin duna ɗan kadan in tsirarin za su yi galaba akan waɗanda suke masu yawa amma dai idan sun kasance masu hakuri kuma Allah kullun yana tare da masu hakuri shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ya hawaye idanuwa suna zubar da hawaye yake cewa Khalid ya amshi tuta ya amshi komandancin yakin nan kuma Allah ya bashi nasara akan wannan yakin wannan shine abinda ya wakana a wannan yakin shine malai ya ba mu labari yake cewa a wannan yakin ne shi Zaid bin Haritha Allah mai cikawa a wannan yakin na mauta kama taqaddama fi tarjamati Ja'far بن أبي طالب ولما جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بعد ذلك لوكتن دا ياكو نا مصيبة دا تسامي iyallaina manzan Allah sallallahu alaihi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da iyallain Ja'far a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yazo gidan Zaid bin Haritha falaqiyatuhu bintu Zaid diyar Zaid sai ta hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa ajhashat bil buka'i fi wajhihi ganin yanayin da ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma kurum sai ta yuyun kurin ta yi kuka dalilin ya zo ne ya ba su labarin ma'ahinsa Allah mai cikawa yace falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gadi Zaid bin Haritha baka hatta intahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuka har sai da ya kai yana shasheka idan an ce al-intihab in bangaren mata ne aka ce intahabat shine tayi kuka mai tsanani idan an ce intahabar rajul fil buka man namiji yayi intihabi lokacin da yake kuka shine idan kuka ya tsananta zaka ga mutun yana shasheka yana zubar da majina to irin wannan shashekar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi na daga zubar da hawaye lokacin da ya ga ya Zaid yake aiwatar da haka faqila sai aka ce ma hada ya rasulullah aka ce wa manzo Allah ya wannan kukan da kake yi yayi yawa yaya sai yake cewa shauqul habibu ila al habibi yace ai shauki ne na masoyi zuwa ga masoyin shi kaga Zaid bin Haritha masoyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ja'far masoyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abdullah ibn Rawaha babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su an kashe su amma dai wannan siyakin da manzo Allah ya kawo shi ne lokacin da yake cikin gidan Zaid bin Haritha lokacin da ya ga Zaid bin Haritha yake cewa shauki ne na masoyi zuwa ga masoyin shi ru'yatu salihah wani mawlaki wanda yake kyakkyawa daga Abi Buraida دا daga baban shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace dakhaltul janna yace na shiga gidan aljanna fastaqabalatni jariyatun shabba yace sai wata budurwa wadda take sabuwar tashi shabba wadda take sauraya wadda budurwa dai ɗan mata matashiya yake cewa sai ta hadu da shi fa qultu sai nake cewa wannan budurwar liman anti ke fata wace ce qalat sai take cewa ana li zaid bin harisa ni ta zaid dan harisa ce wannan kuma riwaya ta tabbatu imamu ahmad ya kawo haka sauran malamai sun kawo akan duk wanda ya shiga gidan aljanna yana da mata guda biyu baya da shi suka ce kuma baya da aka za a kara mai da mata 70 shine wata riwaya da ta zo wadda take cewa imamu zabi ya wannan ya da'afa riwaya yake cewa kowa daga gidan aljanna yana da mata 72 wannan guda biyu furi wanda ubangiji zai bata kuma zai bashi kuma da kai guda 70 wanda su kuma hurul in ne za a bada a ra'ayi da kai hadisi wanda dukan suna da rauni akan hakan yake cewa wa kanatu mu'ta fi jimada al-ula yaqin mu'ta an yi shi ne a jimada ula sanatu 80 shekara ta 8 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zaid bin harisa ya mutu huwa ibnu 55 sana yana dan shekara 55 daga cikin shekarun shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wannan shine karshen karatunmu shakhsiya ta 39 insha Allah in Allah ya kaddara muna cikin masu rai bayan sallah sai mu tashi shakhsiya ta 40 shine Abdullahi bin Rawaha yarda Allah shi tabbata a gare shi abinda mun karanta dai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bar addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki da abinda yayi tsanani muna fatan ubangiji ya kawo mana saukin shi rayuwa da take da tsada a wannan lokacin da hawa farashi muna fatan ubangiji ya yassare mana ya ba mu abinda zamu amfana da shi a cikin wannan wata na Ramadan wannan ibada da muke huskanta muna fatan ubangiji ya datar da mu da aiwatar da ita kamar yanda ya kamata ya sanya mu kasance daga cikin entertain shi daga wutar jahannama kuma baya da haka ya sanya mu samu yarda ta ubangijinmu a cikin wannan wata na Ramadan dukkan ayyuka na alkhairi muna fatan ubangiji ya datar da mu da aiwatar da su a cikin wannan wata na Ramadan mu samu yardar shi mu samu gidan shi na aljanna karkashin rahmar shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiya fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiya fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا أو غيرنا إلا شفيته وعافيته فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك